我们看到环境呢，它是和特定的方法的，特定的。
一切安排在马来卡松木和附近卡松成熟，那些的安排弄过了树，都是那些的奇迹，这些的项目，对的树那三毛的收入，一三几年娃娃，加个马的家人收入，就算给是哪里也可以，而且我过呢。
这里 local government area 啥子的奇 ，one 是国家 local。
一切要过是那马来马尼古拉国家，那是马尼曼奇的奇，我的是大大的，那国那国卡哇，那个林巴嘎。Tukulas kawa, tukulang cikin garing kukawang kanta. Daduli asal cikar usu, ya kumakasanci, aku jaminya soro acikin su.
Right now, we have over 500,000 population in the world without doing anything.
Yeci anzakun aku mutane fiye da 500,000, agarun nangguno da basu da ayyukan yi. Daya wasu 300,000 a garin gajiran, da 150,000 a garin mobile. Wanda adekan nisu, basu da abun da suke yi. Kuma wannan hukum barazana ne mana, kuma ana iya suka cikin aikin yan boko haram cikin sauki. Wanda mafita zai kasance mana da wuyan gaske. Ya ce a zafin yan ƙungiyar Boko Haram na garin Tumbos duk musu mabuyan su wanda kuma sun inda suke kuma a shirye muke a ba ku bayanan inda suke kuma idan ba an share wannan gari na Tumbos ba za a samu zaman lafiya ba arewacin Borno.
We have to be so courageous now. We can't open the road one day.
Wannan ya ce ya kamata mu zama masu jajircewa don da ya kamata a ce an buɗe hanya bana ɗaya kuma a ce yayin ƙungiyar Boko Haram sun je suna haɗu mutum ɗaya zuwa biyu washe gari a ce an sake rufe wannan hanyar. Ba wannan kamar muna ja da bayani ko kuma muna ne da kai kayan ƙungiyar Boko Haram a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azumin. Inda farko dai sai da minisan harkokin tsaro mai zama Bashir Magashi mai ritaya ya shaida wa gwamnan jihar Borno cewa ya zo ne da ta kulla zangantaka tsakanin jami'an sojin Najeriya da kuma sojojin ƙasar Chadi. Zangazan ke ci gaba da yaƙi da yan ƙungiyar Boko Haram a yankin tafkin Chadi.
To provide the resources, both human and capital and equipment to ensure this this work is done properly.
Yace gwamnatin Najeriya tana iya nata kokari wajen samar da kayan yaki da kuɗaɗe da ma ma'aikata don tabbatar da cewa an karkashin wannan matsala na yan ƙungiyar Boko Haram. Haruna Dauda Bihu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Rawa, baba, give a man. How will you see that?